more music and house is some style.
So halita honey, I was in a buddies and chair. Need an agam sua. Catch a chicken with ID, man. Need an agam sua. Catch a chicken with ID, man. Kwajin so yayar ki gare ni yau ta zan ni na garkuwa kin zamo haske me haske ke duki tire daga damuwa kin sani zafin so ke iya saka gwalwa ta gazan zuwa gobe fuska ta awaye yana zuwa ki tire na damuwa akan kina gaza komai har ma ukaci an ka kira na akan kina dena komai gidan kushi ne gurin zuwa na akan ki zan yi komai domin ya zamo farin ciki na akan kina bar gida badan bazana gaida iyaye na akan ace na bar ki wallahi zan farar da tunani na da yau abun da zuciya za ta bar ni in shiga gangin kimuwa abinda zan yi tambaya shin menene yasa kike guduna idan na gano kina guduna sai in tsaya in kalli kaina me aibuna na sani zuciya ta ke kadai ta nuna almajiri yana bara na zo a gare ki bani kauna me jimurin wurin zuwa ko yaushe bashi tafiyar gaggawa ka zafara da yaya Allah ke tsare mata ba gwanda babu tambaya babu ya yake bata aike ne na zuciya baki shi ya ambata sai ya dade dukkanin bukatuna sakin so ni zaki mun gata cika makwanci kwan halitta ta sakin so ni zana zan mai kawa kin ga zafin so har ya saka fuska ta muliya gangar jiki ce ke magana hankali a ganki ya bariya na zama majanuna kelelace a wannan garniya na zaman cogula daure ki tallafe ni ki zanni da goguwa
music of houses songs.com
Midgate Mix.